cikin wani sabon rahoton bincike da kungiyar Amnesty International ta fitar, an gano cewar a shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 an samu matsalolin zarafi na fiyade a Najeriya sama da 11,220, lamarin da ya nuni da yanda matsalolin yayi kamari a kasar. Awal Musarraf Sanjani shike zama shugaban kungiyar a Najeriya.
A cikin wannan bincike da muka yi mun gano yanda ake ci gaba da yiwa yara da mata haɗe a Najeriya, kuma inda kananan hukumomi a jihohi da kuma a birnin tarayya din ma ba sa daukan cikakken matakai da za su kawo ƙarshen yanda ake yara mata faɗe. Ba a daukan wani cikakken mataki don a gurfanar da waɗanda suke aikata irin wannan lalata ga yara kuma mata. Sa'annan mun fuskanci cewa da dama jama'a al'umma ba sa iya fitowa su faɗi abin da aka yi musu.
Duk da cewa a baya Najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci ga matsalolin cin zarafin mata da ƙananan yara, sai gashi matsalar ta fiyade na neman kai wankin hula dare a kasar, duba da yanda ake ci gaba da fuskantar matsalar da aka danganta da rashin daukar hukuncin da ya kamata. Dr. Halima Sanda da ke kare haƙƙin mata ta yi ƙari da cewa
matan da iyayensu har yara maza fa ake cin zarafin su, ba wanda aka bari, amma saboda kullum muna cikin boye-boye ba masu a idan aka fito aka waye musu da kai cewa wannan abin yanzu suna ganin shi ai kaman za a kyamace su. Iyayen sai su ga idan aka san an taba yiwa SPADE ba za ta samu miji ba, za a kyamace su. Ko kuma wani lokacin ma sai a ce wai laifin ta ne, ita ta je ta yi, to wata yarinya ma bata san cewa wai ai mata fyade ba laifi.
A bangare guda, kungiyar ta Amnesty International ta bayyana cewa a lokacin kulle na annobar COVID-19 an samu matsalar fyade da dama. Kazalika daga cikin waɗanda suka yi korafi yayin gabatar da wannan sabon rahoton sun bayyana cewa yanayin yadda jami'an 'yan sanda ke hantarar su tare da yin fatali da ƙararrakin su yasa a wasu lokutan sun gwamnati da su yi shiru da bakin su. Mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda Ada Ochiara, wanda ta halarci kaddamar da rahoton a madadin babban sifitan 'yan sanda, ta shaida cewar hukumar 'yan sanda tana daukar matsalar fyaɗe da muhimmanci.
I want to state that the Nigerian police as an institution takes rape cases and gender-based violence very seriously.
Awal Musarraf Sanjani ya bayyana shawarwarin da suka bayar ga gwamnati a cikin wannan rahoton.
Dole ne a tabbatar da kan cewa irin waɗannan korafe idan an same su a dau matakai akai dai kenan. Sa'annan na biyu, official kutan 'yan sanda a kawo wato waɗanda za su ringa kula ko kuma karɓan korafi kuma su bincike akan irin da ake faɗe a Najeriya. Sa'annan ita da kanta kotunan Najeriya dole ne su tabbatar da kan cewa waɗanda aka kawo su don zargin yin fyaɗe an hukunta su, idan ba a hukunta su ba to za a cigaba da irin wannan al'amari.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.